نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زامو تاشي منا نم أتكين على معرفة المرفوع والموقوف والمقطوع. يو درسينا نوكينا إيه ثلاثين دكوكس. يو درسينا ثلاثين دكوكس كينا أتكين نزها. يو إيني كوبيو saboda haka na takwas kenan za mu tashi na takwas. Yau ɗaya ga watan Zulhijja, hijira 1428, wanda ya dace da 10 ga watan 12 ta shekara ta 2007 ta miladiya. Mun tsaya inda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa misalul marfu'i min at-taqriri hukman, ko nan muka tsaya. Misalin wato nau'i na hadith wanda yake al-marfu min at-taqrir, na daga wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrarare aka yi a gaban sa, ya tabbatar hukman a hukunci, ba to ba lafzan ba. Tunda da ba muna yi, mun gama da al-marfu, yanzu muna da al-mawquf lafzan ne, al-marfu hukman. Mun ce al-marfu hukman ya kasu irin kashe-kashen sunna. Akwai al-marfu'u min al-qawli hukman, akwai al-marfu'u min al-fi'li hukman, akwai kuma al-marfu'u min at-taqrir hukman. Kamar yanda yake a cikin sunna, muna da as-sunna al-qawliya lafzan, al-marfu'a lafzan, al-marfu'u min al-sunna al-qawliya lafzan, da kuma al-marfu'u min as-sunna al-fi'liya lafzan, da kuma al-marfu min al-sunna at-taqririyya lafzan. To yanzu zamu yi wato misalin nau'i na uku na al-sunna al-marfu'atu hukman. Al-marfu'atu hukman yace misalin al-marfu min at-taqriri hukman an yukhbira as-sahabi, wani daga sahabi ya bada labari, annahum kanu yaf'aluna fi zamanin nabiy sallallahu alayhi wa sallam kaza, cewa sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna aikata abu kaza. Kawai ya bada labarin cewa suna aikata abu kaza, wannan kamar labari ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi takririn su akai. Ya bada labarin cewa suna aikata kaza, ko bai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ba, ko bai dangana shi da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ai ko bai dangana shi da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ana yi ba. Indai ya tabbatar cewa suna yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan kamar taqrir ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar ya ta zamanto sunna taqririya. Fa innahu yakunu lahu hukmur raf'i, to wannan hadisin zai samu hukuncin a daukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Min jihati anna dhahira at-tila'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dhalika, domin dalili shine, min jihadin nan dalili shine cewa abinda yake zahiri Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san wannan, wato bai abin ya riga ya sani, to kuma kasancewar bai yi inkari ba, wannan ya nuna cewa yayi takririn, ya tabbatar da su akan haka. Litawaffuri dawa'ihim ala su'alihi an umuri dinihim, saboda cikakkar buƙatuwar su kan su rinka tambayar sa kan al'amuran addinin su, kowane abu suna mai da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To don haka ba zai yiwu ba a ce zahiri shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abu, zai wahala a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abu ba, saboda dukkan abun su suna mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman al'amarin addini. Wa li anna dhalika, dalili na farko kenan. Dalili na biyu, tawaffur dawa'i ala su'ali nabi sallallahu alaihi wasallam an umuriddin. Dalili na biyu, li anna dhalika az-zamana zamanu nuzulil wahyi, da kuma cewa dalil na biyu shine cewa wannan zamanin saukan wahayi ne. Fala yaqa'u min as-sahabati fi'lu shay'in wa yastamiruna alayhi illa wa huwa ghayru mamnu'ul fi'l, babu yadda za a yi wani abu ya faru daga wajen sahabbai su aikata shi, wa yastamiruna alayhi su cigaba da aikata shi, illa wa huwa ghayru mamnu'ul fi'l face, illa wa huwa ghayru mamnu'ul fi'l face, wannan abun wato ba abin da ake hana aikata shi bane, inda haramun ne da za a hana su. inda haramun ne da za a hana su. Wa qad istadalla Jabir wa Abu Sa'id radiyallahu anhuma ala jawaz al-azl bi annahum kanu yaf'alunahu wal Qur'an yanzil. Da Jabir ibn Abdullah da Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik ibn Sinan, Allah ya jada su su biyu, sun kafa hujja akan halaccin yin azal. Al-azal an san ma'anar azal ne ko? Bi annahum kanu yaf'alunahu wal Qur'an yanzil, cewa sun kasance suna yi alhali al-Qur'ani yana sauka, wato ma'ana da haramun ne da al-Qur'ani yayin da yake sauka ya hana su. Walau kana mimma yunha anhu lanaha anhu al-Qur'an, da abu ne wanda ake hana tashi, da abu ne wanda yake nahani da an hana al-Qur'an, da al-Qur'ani ya hana su. Wannan dalili, saboda haka kun ga abin da yasa, me yasa muka dauki cewar idan sahabi yace mun kasance muna aikata abu kaza a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko an kasance ana yin abu kaza a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zamu ce wannan yana da hukuncin raf. Haka ga kawo dalilai biyu, me dalilan da ya kawo? Na'am. Tawaffuru dawa'i ala su'alihi, cewa suna da buƙatu, cewa wato al'adar su ce kan cewa dukkan abin da yake ciki su dinga tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalili na biyu, yawa, cewa zamanin saukar wahayi ne, idan wannan abin ba haka bane da wahayi zai sauko. Dalili kuma shi misalin dalilin abin da misalin cewar wannan fahimta ingantatta ce, cewa wannan fahimta ta samu tushe daga maganar sahabbai, shine maganar Jabir da Abu Sa'id al-Khudri wajen al-Azhar. Akwai wanda zai iya tuna wani misali? Na'am. Wannan misali ne na al-marfu min at-taqriri hukman. Kanu yaqra'una babahu bil adafir, wannan misali ne, cewa sun kasance suna kwankwasa kofarsa bil adafir. To wannan kaga taqrir ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ni abin da nake nufi, Abu Sa'id da Jabir sun kafa hujja da cewa sun kafa hujjan aikata yin azal, dalilin su cewa inda haramun ne da al-Qur'ani ya hana su, suna yi al-Qur'ani yana sauka. Kaga wannan babu, akwai dalili, akwai ishara akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani? Babu wani ishara akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani. Hujjar su shine kawai cewar al-Qur'ani a lokacin nan wahayi yana zuwa, da haramun ne da Allah ya sani, kuma Allah zai sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Akwai wani misali akan wannan? Alaikum salam. Kwarai. Akwai wannan. Akwai wannan hadisi, amma bai hana su ba. Bai hana su ba. Bai hana su ba. O kana so ka ce ya sani? Ya san cewa suna aikatawa. Haka ne, to amma su sahabbai, su istidlalin su, hujjar su ba da sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane. Su hujjar su shine cewa al-Qur'ani bai sauka ya hana su ba. Sun kasance suna yi. Misali na biyu shine magana Abdullahi ibn Umar a cikin Bukhari, da yake cewa mun kasance muna kunna nattaqi al-inbisat ila an-nisa wa kathrat al-kalam ma'ahunna khashyata an yanzila fina al-Qur'an, falamma tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takallamna. Mun kasance yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance da muna jin tsoron mu sake da mata, mita hira, hirace-hirace iri-iri, nishadi na gida, mutum ya zama tare da iyalinsa, saboda suna jin tsoron cewa ka al-Qur'ani ya sauko ya hana su. Yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, saboda haka sai suka yi imbisal, sai kuwa kuma sai ai magana da za a ke so ai, an rufe kofar hani, an rufe kofar hani. Kaga kenan, wannan ya nuna kan cewar suna da masaniyar, suna da fahimtar cewar dukkan wani abu da suke aikatawa, ko da ba abu ne wanda yake ba su bayyana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, in dai zamanin wahayi ne, in haramun ne al-Qur'ani zai sauka ya hana su. Da wannan hujjar ne a waɗansu malamai daga cikin malaman hadis suka kafa hujja akan ingancin limancin yaro a sallah wanda ba baligi ba, hadisin Amr bin Salama wanda yake cikin Bukhari, wanda abin nan mutanen garinsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu wanda ya fi kowa karatun Alkur'ani, aka samu ba wanda ya fi kowa hadda Alkur'ani illa shi, yaro ne dan karami, aka sai masa abin nan a yana yi musu sallah in yi sujada sai bayan sa ya fito wata mata ta ce gattu anna istaqari ikum eh aka je aka sai masa jabba yace shi ba abin da ya burge shi irin wannan jabbar da aka bashi to kaga wannan babu abin da ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan amma malamai sai malaman da suka kafa hujja da wannan hadisin shine cewa inda wannan aikin bai inganta ba daidai bane da alqur'ani zai sauka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sani ya hana su inda har Imam Ahmad yana cewa to ai babu abin da ya nuna cewa a cikin wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da haka to amma sauran malamai da suka kafa hujja da wannan hadisin wannan shine taujihin shi cewa wannan sunna ce taqririyya saboda haka duk abin da aka dangana shi ya zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na aiki aka ce ana yin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ba babu nassi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wannan ana bashi hukuncin al-marfu ya ma wannan tarawih ne yayi a Makka ba sallar tarawih ce ne amma wannan sallar farilla yake musu ai tarawih babu rigima a cikin dukkan a wajen dukkan malamai babu rigima rigima a cikin sallar farilla ne wa yaltahiqu bi qawli hukman fa ina da yace hukman akwai abubuwa da suke samun hukunci daya tare da shi suke saduwa tare da shi a wajen hukunci ma farkon su yace ma warada bi sighatil abinda yake ba yake samun wannan hukunci shine ma warada bi sighatil kinaya fi mawdi'i siyaq as-sariha binisbati ilayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shine abinda yazo da sigar kinaya a wurin da a siga a wajen da yake siga ce sarihiya wato bayyanannen siga da ake dangana ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato me wakon a ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ai kinaya a rufa ai ishara da wata siga da za ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to shi ma wannan ana bashi hukuncin al-marfu ka qauli tabi'i an as-sahabi kamar tabi'i yayi riwaya daga sahabi cewa sahabin yace yarfa'ul hadith sahabin ya dauka ga hadisin bi ma'ana ila annabi sallallahu alaihi wasallam don ba wanda ake dauka hadisin zuwa gare shi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba an warwihi ko kuma yace kamar ibn sirin yace an anas ibn malik yarwihi ba zai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai kawai yace yarwihi qala sai ya fada to wannan yarwihi din ishara ce ga zuwa ga cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi aka yi wannan riwaya an yannihi ko kuma yana dauka kashi zuwa gare shi minan nubu yablugu bihi yana sadar da shi yani ila annabi sallallahu alaihi wasallam aw riwayatan kamar yace kamar Anas ibn Sirin an Abi Huraira riwayatan qala sai fada ba tare yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba aw rawahu ko kuma yace as-sahabi din rawahu na'am rashin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam rashin cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a to ai ba yanzu kamar a ce qala umar yarwihi innamal a'malu binniyat wannan ba tasrih bane yani yarwihi amman dan zai iya daukan kan cewa wannan riwayar daga wajen wani ne amma saboda al-ghalib inda sahabi yayi riwaya sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai aka shi yasa aka ce ayyal tahiqu bihi shi ma wannan ana bashi ana yana zaman to marfu hukman lafazin sa ba marfu bane na'am wannan baya daga cikin wanda akwai wadansu siyar din da dole sai an samu shahidi daga wata riwaya marfu'a tabbatatta sanan za a tabbatar da shi amma wannan sanan daga cikin wanda ake ba su wannan hukuncin mutlaqan wannan ana ba su wannan hukuncin biduni taraddud ba a tawqufi akan su domin an tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal akan wannan sigar a cikin ilal na Khalal Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin al-Kifaya kan cewa idan tabi'i ya ruwaito daga sahabi yace yanmihi ko yace yarwihi yace aj'alhu marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ila man yarfa'uhu wa ila man yarfa'uhu ga waye ke daukaka shi din ma'ana wato ba abu ne wanda zama ke taraddudi akan ba akan sa na'am duk ma'anar su daya yarwihi ma'ana yana ruwaito shi yanmihi ay yarfa'uhu yana daukaka shi yana da babban shi ma wannan diya da diyar ta duk marfu'u hukmani ba lafzan bane an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an ai ba ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba marfu'an din kamar an ce ay yarfa'u alhadith kamar an ce yarfa'uhu ne babu laifin an yi wannan tunda ai an samu daga cikin magabata suna amfani su wannan aqwalut tabi'in ne tabi'ai suke ruwaito wannan daga sahabbai wa qad yaktasiruna ala alqawl ma hadfi alqa'il wani lokaci sai su kawo qaulin su ce ya fada ba tare da fadan wanda ya fada ba wa yuriduna bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ai sai nufin wanda ya fada din annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba su fadi waye ya fada ba an gane ga misali nan ka qaul ibn sirin an abi hurairah qala tuqatiluna qauman al hadith kama fadan abu muhammad ibn sirin daga abi hurairah qala tuqatiluna qauman kada bai fice qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba amma cewa abu hurairah yace qala al mafud wannan ya zamanto akwai qala din guda biyu qala tuqatiluna qauman yawa haka ya kamata nan guda daya yasa al-mafud ya zamanto guda biyu yawa guda biyu ne ko yawa haka ya zamanto to wannan nusar sai yasa guda daya al-mafud ya zamanto guda biyu qala ai qala abu huraira qala bai fadi wa qa'il din ba na biyu to qa'il din na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma za a ce masa marfu'un hukman ba marfu'un lafzan bane وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصره اكن منزنچن خطيب البغدادي cewa wannan istilahun naqala din istilah ne na ahlul basra ahlul basra su suke yin wannan sauran malamai ba su da wannan istilahin sai sauran ahlul amsar ba su da wannan istilahin ban rike hadisin ba nan bai kawo muku takmilan sa ba tuqatiluna qauman wujuhahum ka ya bada marja ina kiyar san hadisin yaki da turk ne wujuhuhum ka menene ka abin nan kamar bayan garkuwa ya lafazin hadisin yake ne yana cikin abu hurairah ne ishara ne akan yaki da turkawa ina kyautu san hadisin da yake nufi kenan amma zan duba muku shi insha Allah mako mai zuwa ku tuna musu in ga muku zan duba muku shi ne koma gida wannan siyadul muhtamala daga sigogin da suke a daukan wannan ma'ana wato al marfu min at taqriri hukman kenan qawl sahabi sahabi yace min as sunnati kaza idan sahabi yace yana daga cikin sunna abu kaza fal aktharuna ala anna dhalika marfu mafiya yawan malamai cewa wannan marfu ne ma'ana ba ijma'i bane wadansu suna ganin ba marfu bane domin zai iya zamantowa ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba amma mafi akthar idan dai sahabi yace as sunna ya nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata sunna da ake da take da sahabi zai nufa in ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa naqala ibn abd al-barr fihi al-ittifaq abu umar yusuf ibn abd al-barr hafiz al-maghrib yayi naqalin ittifaqi akan wannan yace malamai sun ittifaqi saboda haka shi a wajen su babu sabani qal ibn abd al-barr yace wa idha qalaha ghayru as-sahabi fa kadhalik haka dalika idan ma wanda ba sahabi ba kamar tabi'i ya faɗa haka yace mina sunnati kaza to fa kadalika shi ma wannan za a dauke shi cewa marfu'un hukman ma lam yudhiha ila sahibiha matsawar bai dangana ta zuwa ga ma'abucin wannan sunnar ba ka sunnatul umarain kamar yace wannan hadhihi sunnatul umarain wannan sunnar al umarain ne umar guda biyu so ake nufi da umarain Abubakar da Umar Abubakar da Umar wannan ya daga cikin at-taglib ko wannan lokaci kai taglib da kai taglibi da wanda yake shine al-ashhar wannan lokaci kuma kai da wanda yake ba shine al-ashhar ba kamar ka gana cewa al-qamarain duk da yake rana ta fi wata amma sai aka ce al-qamaran ana nufin ash-shamsu wal-qamar ne kuma a ce ash-shamsan to haka dalika wannan Abubakar da Umar Abubakar gaba yake da Umar to sai aka ce al-umarain al-umaran zuhuri ne ko eh ke tantan zuhuri ne eh na'am wa ibnu abbas ne fara anta hafiz ah kai hafiz cewa ibnu abbas ne fadi haka
ah kawai dai ba ba ibnu abbas
ne ya wani haka ne wani za a bashi hukumin raf'i to amma kaga yace ya ba a fa isnadin bi ana mana isnadin yazo ga Abdullahi ibn Abbas da'if ne amma da isnadin ya inganta za dauke shi da hukumin rafi kaga ba Abdullahi ibn Abbas yace mina sunna fi salatil janaza an taqra ba'd takbiratul ula fatihatul kitab yanda ya bayyana ake inda ake sallar janaza kaga yace mina sunna kuma kamar yanda Abdullahi ibn Umar yazo yace ma Hajjaj in kunta turidu sunna faf'al kaza wa kaza lokacin aikin haji lokacin da za a tafi wajen jifa bayan zawal yace in kunta turidu sunna farmi al'an in kana neman sunna to yanzu ka je kai jifa yanzu ya nufin sunnar da yake nufi duk sunnar da suke nufi anan wajen sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan a cewa al-ittifaq an ittifaqi akan wannan Ibn Abdul Bar shi ya fada amma al-Hafiz yace al-aktharuna ne suka fada akwai sabani to shi yasa sai nan Hafiz yace wa fi naqli al-ittifaqi nazar a wajen riwayar cewa an yi ittifaqi akan wannan matsalar akwai duba babu tabbas wato ba za a sallama ma Ibn Abdul Bar ba fa an Shafi'i fi asli al-mas'alati qawlan daga wajen Imam Shafi'i a cikin matsalar ma ta farko me yace aslul mas'ala yawwa idan sahabi yace minas sunna wannan shine aslul mas'ala don matsala biyu ce sahabi yace asl yace minas sunna da kuma tabi'i yace minas sunna akwai bambanci tsakanin biyu aslul mas'ala shine qaulus sahabi minas sunna to a cikin wannan matsalar ma babu ittifaq domin shi kansa ya gashi Imam Shafi'i yana da qaulan kuma Imam Shafi'i mutum ne wanda ake itibari da khilafin sa abinda Imam Shafi'i ya saba akai ba za a ce an yi ittifaq ba وذهب الى انه غير مرفوع ابو بكر الصيرفي من الشافعيه daga cikin malaman da suka ce ba marfu bane akwai abu bakr as-sayrafi min ash-shafi'i daga cikin malaman usulul fiqh suka ce wannan idan sahabi yace min sunnati kaza wannan ba marfu bane wa abu bakr ar-razi min al-hanafiyya da abu bakr ar-razi daga cikin malaman mazhaban hanafiyya wa ibn hazm min ahli adh-dhahir da abu ali ibn hazm أبو محمد ابن حزم الظاهري من أهل الظاهر بقتك ما لمن ظاهر واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هجة سشيني تشوى سنة تنا كيكو موسى كان النبي صلى الله عليه وسلم دون ننسى أكوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكوي سنة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم تنك عشما زعل الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين saboda haka akwai sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunna wanta hatta a wajen sahabbai hatta za a zamanin sahabbai wa ujibu sai aka yi musu jawabi wannan dalilin nasu ba a sallama shi ba ba a sallama da shi ba da anna ihtimal iradati ghayr nabi sallallahu alaihi wasallam ba'id wato yuwar a dauki a nufi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sunnar wannan ba'id abu ne wanda yake manisanci wa garra al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahihin sa fi hadith ibn shihab daga hadith muhammad ibn shihab az-zuhri عن سالم بن عبد الله بن عمر دغ سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه دغ بابنسا في قصته مع الحجاج اتكين قصصا تارد الحجاج بن يوسف حين قال له ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه ان كان سن سنه تو كاي صلاه دوروري لوكاشن في الهجر اي صلي الصلاه بالهجر لوكاشن فركون مختار كينا فركون زوال شيني الهجره اول الزوال كينا ده شيني لوكاشن دا mutane suke kaurace ma zafin rana suke shiga gidajensu daga nan aka sai aka kira ta alhajira qala ibn shihab yace fa qultu li salim sai nace ma salim afa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annab sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan fa qala wa hal ya'nuna bidhalika illa sunnatahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me suke akwai wani abu da suke nufi da wannan in ba sunna annab sallallahu alaihi wa sallam ba ma'ana kenan kaga wannan hujja ne akan wannan fahimtar salim ita ce ainihin fahim ya nuna cewa sahabbai in suka ce mina sunna ba sa nufin sunnar wani in ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa qala salim wa huwa ahadul fuqaha'is sab'a min ahli almadina salim wanda yake daya daga cikin malaman nan ne guda bakwai daga cikin mutanen madina wa ahadul huffaz min at-tabi'ina an as-sahaba daya daga cikin kuma wato makiyayan hadisi daga cikin tabi'ai wanda suka kiyaye ilimi daga sahabbai suwaye sauran fuqaha'us sab'a da suwaye fuqaha'us sab'a na madina ahsanta na madina al-fuqaha'us sab'a akwai mali ittaqillah ya mukhtar ba malaman malik a ciki ba wanda imam malik ya riska a cikin su ka aka sabi qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq sa'id ibn al-musayyib urwat ibn az-zubair ata'i makkali la ba cikin fuqaha'us sab'a Kharija ibn Zaid ibn Thabit an fade Sayyid ibn al-Musayyib Salim an baki shi da ba to sauran biyu ibn Mubarak al-Majr al-Malik Rabi'a baya cikin su Rabi'a malamin Malik ne al-Majrin su ne ala kullu man la yattabi bi a'immati فقسمته ذيذا عن الحق خارجا فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبي بكر سليمان خارجا فخذهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أروة بن الزبير قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فخذهم عبيد الله أروة قاسم سعيد شين سعيد ابن المسيب أبو بكر ابن الحار ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام سعيد أبو بكر سليمان ابن يسار خارجة بن زيد أنا ساقاني أبن سيكو تعيب تعينا سالم با سالم sabani yake wajen Sulaiman shine koko Salim ne wadansu su sanya Salim maimakon Sulaiman wadansu kuma su fitar da Sulaiman su sanya Salim wadansu kuma su fitar da Kharija bin Zaid su sanya Salim da Sulaiman ba alfiya bace ta suyu na manta wanda wannan baitin ibn abdul bar na gani a cikin tamhid ne ina jin a cikin tamhid to daga asalin ɗaya daga cikin fuqaha as-sab'a kuma ɗaya daga cikin huffaz at-tabi'in min as-sahaba annahum idza atlaqu as-sunnah yace idan suka yi itlaqi in suka saki lafazin sunna la yuriduna bidhalika illa sunnatan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda suka faɗi cewa sunna to suna nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wa amma qawlu ba'dihim amma fadin wadansu daga cikin malamai idza kana marfu'an falima la yaquluna fihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabayyaka ma annabi idan dai hadisin marfu' ne me yasa to basa cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai su ce marfu'an ko yarfa'uhu ko yanmihi me yasa fajawabuhu jawabin sa shine innahum tarakul jazma bidhalika tawarruan wa ihtiyata abu ne yasa sun ki wato sun rabu abin nan sun bar yankewa sun bar yin jazma da haka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda wara'u da kuma ihtiyatan wato zamantowa a cikin hali wanda yake na salaman salama na aminci dan kare ya zamanto cewar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba ya zamanto sun faɗa cikin wanda suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya eh to kamar raba kafa biyu kenan ba eh to ai da ba ihti ai akwai rufin da ake raba ihtiyatan raba kafa ne ihtiyat raba kafa ne eh ihtiyat raba kafa ne kace ga wannan abun kai bisa fahimtarka ya halatta amma ka ji wani babban malami daga cikin malamai ya ce haramun ne kai kuma dukkan dalilai a wajenka ya haramta halal ne to ba za ka ce haramun bane amma kuma ba za ka bugi kirji ka ce za ka halatta ka yi shi ba amma ba ka da karfin da za ka ce haramun ne to wannan shine ihtiyat sai ka bar shi ba wajen ka yadda haramun bane dan ihtiyat ka ka raba kafa to da akwai lokacin da ake raba kafa al-ihtiyat din kenan to abin da yasa suka yi haka kenan abin da yasa ba sa cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda in ya zamanto saboda ba sa yin jazm ba sa yanke da wannan dan saboda wara'u alwara shine wato abin nan yana daga cikin alamomin addini shine mutun ya bar abin da yake babu laifi saboda jin tsoron ya fada cikin abin da yake akwai laifi wa min hada qawlu abi qilabata an anas daga cikin wannan fadin abu qilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi kenan daga cikin malaman basra an anas daga anas ibn malik من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة هذا هو تكين سنة إذا متون يأورب دروة أكان ودي يكي واتو ما تسا تجدى الثيب نعم الثيب عند أكي نفي شيني ما تجدى بأرى نكون شوى أكان بزورة با سي إذا ما تجدى بزورة في سنة زي ما تونا الثيب أنا وجا أنا نفهم ما تجدى أقام عندها سبعة سي زونا وجن تقوانا بقي kafin ya soma rabon kwana akhrajahu fi sahih al-bukhari da muslim sun rawaito su a cikin al-hadith as-sahih qala abu qilaba yace law shi'tu laqultu inna anasan rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam da na so zan iya cewa anas ya dauka wannan magana ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai law qultu lam akdhib da na faɗa haka ba zan yi ƙarya ba li anna qawlahu saboda faɗin sa min as-sunnah cewa in da yayin da yace yana daga cikin sunnah hadha ma'anahu wannan shine ma'anarsa ai ma'ana rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka minas sunna marfu'un hukman kina lakin irabahu bi sighati allati dhakaraha as-sahabi aw la amma ya kawo ta da sigar da sahabi ya fadi ta yafi ko ba gane ba shi sahabi shine yayin wannan wara'u bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce minas sunna to amana ta ilimi shine kai in zaka rawaito magana sahabi din ka kawo yadda ya fada karkace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tazawwajta bikran fa aqim inda ala tayyibin fa aqim inda hasaba amanar ilmi sai ka fadi shi yanda sahabi din ya fada wa min dalika yana daga cikin wannan yana min dalika dalika yaudu ila madha al-marfu' hukman من المرفوع حكما دغتين المرفوع حكما وان تفن دابا يا دابا قلت فن علمنا هكا سيكي ده عود الضمير ده اسم الاشاره كو شي كورن قربت ان سو ده ابن ده يكي شي زاكي سان شي لين لي زاك فهمتي ايه لوكشي ايه تو دابا وان لوكشي اي شي يسا اكي تشوا السحاق ابن السياق واللحاق محكم siyakin magana abin da yake daga baya kenan walli haq abin da yazo daga abin da yazo daga gaba kakara duk suna ba da su suke hukunta ainihin fahimtar ma'ana umirna bikada umirna bikada daga cikin al-marfu hukman qaulus sahabi sahabi yace umirna bikada an umarce mu da kaza aurin hina an kaza ko an hana mu da kaza فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله ساباني اكن wannan kamar sabani akan abin da yake قبله kafin sa me yake الذي قبله من السنه to ko fara kuma kana shakka يعني الذي قبله من السنة يعني سابان دي كتكين أميرنا أو نهينا كما سابان دي كتكين من السنة دومن أكتش من السنة يحتمل تيوى السنة انتا النبي صلى الله عليه وسلم تيوى كوتواني دي كتكين خلفاء الراشدين هكذلك أن أكتش أميرنا يحتمل تيوى ميون أمرنم النبي صلى الله عليه وسلم ني كون دي كتكين خلفاء الراشدين كو أن هنام تيوى ميون هنم النبي صلى الله عليه وسلم ني كون دي كتكين خلفاء الراشدين شيسا مسألة دي sabani dake cikin wacce shi sabani dake cikin wannan la anna mutlaq zalik domin sakin wannan yusarifu bi zahirihi ila man lahu al-amr wa ila man lahu al-amr wa an-nahy idan aka saki magana ba tare da kaidi ba zahirin sa yana tafiya ne zuwa ga wanda al-amr wa an-nahy yake wajen sa wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khalafa fi zalika ta'ifa wadansu daga cikin malamai daga cikin wata jama'a ta sabani akan ta saba akan wannan tamassaku bi ihtimali an yakuna al-murada ghayra an yakuna al-murada ghayruhu saboda suka ce ai ta yi zaman to abinda ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka amma al-qur'an kamar cewa umarnin al-qur'ani ne aw al-ijma' ko kuma umami ne na ijma'i aw ba'd al-khulafa ko daga cikin khulafa'ur rashidin aw al-istinbat ko kuma istinbat ne duk da istinbat ma za a tabbatar da amru wa nahyi ko ne daga cikin abubuwan nan guda uku ana iya tabbatar da amru wa nahyi da su saboda haka tunda akwai wannan ihtimalin ba za mu ce umirna bi kaza ko nuhina an kaza cewa marfu'un hukman bane wannan shine dalilin wannan jama'ar to wannan shine dalilin su to me raddi akan dalilin su an sallama musu shi sai hafiz dan yace wa ujibu ma'ana ba sallama musu wannan dalilin ba an warware dalilin su akai mai musu da martani bi annal asla huwa al awwal kowanne a kowanne abu akwai asali al-asl abinda ake nufi da al-asl shine wato ar-rajih dai daga cikin ma'anonin al-asl shine ar-rajih mafi rinjaye ko kuma al-asl abinda ake nufi shine wato al-amrul mustashab abinda yake da shine ake tafiya wanda yake shine abinda ya kini ya tabbatar an gane yanzu kamar idan mutum rana ta zo faduwa yana shakka rana ta fadu ko bata fadi ba me asl tare da shi bata fadu ba al-asl baqa'un nahar ba zai ce dare yayi ba har sai ya samu dalili haka da rika inda asuba ne fa ya tashi yana shakka al-fajr ya fito ko al-fajr bai fito ba zai iya cin abinci sai ci abinci domin al-asl baqa'un layl to haka da rika wannan aka ce al-amr al-asl muna da asl akwai babu wanda yake babu asl amma akwai abubuwan da yake akwai asl anan wajen muna da asl in aka ce amara ko umira umirna bi kaza an san me yin amr din shine annabi sallallahu alaihi wasallam to nan muna da asl to haka ba za a ce al-amir wa nani ba har sai an samu dalili
wato ba Allah yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba a tsaya
sai annabi sai wannan shine amma ai akwai dalili mafi karfi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa shi yasa wayannan sigogin in aka ce umirna ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya umarnin ba to zamu furinja inda sahabi ne ya faɗa to mafi rinjaye akan ma'anar wannan magana cewa wanda ya umarnin horon daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh
wannan
shine asali shine ar-rajih wama adahu muhtamal abinda yake kuwa a ba wannan al-awwal din kenan ma adahu ai ma adal awwal muhtamal zai iya ya zama to al-amr din ya zama to al-qur'an ko kuma ya zamanto al-ijma ko ba'd al-khulafa ko istinbat lakinnahu binisbati ilayhi marjuh amma dangane da in aka gwama shi aka in aka kiyasta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ihtimali ne marjuh ba shi da rinjaye kisa abinda yake nufi da al-asl anan wajen ar-rajih kenan. Wa aidan ga wani dalili na biyu da ya rushe wannan hujja ta su, fa man kana fi ta'ati ra'isin, wanda duk yake zauna karkar, wanda duk yake cikin da'ar wani shugaba, idza qala in yace umartu, an umarce ni, la yafham minhu anna amarahu. To wannan nuskar taka shi me ce ma'anar ba ni ba nota haba na'am idza qala umirtu, in wanda yake karkashin da'ar wani shugaba yace an umarce ni, la yafhamu minhu anna amirahu laysa illa ra'i, anna amirahu laysa illa ra'isahu, ba a fahimta daga wajensa cewa mai umarnin sa ba wani bane illa shugaban sa. Ko ba haka ba? Yanzu mutumin da yake cikin rundunar soja yazo yace an umarce ni in kaza, ai kowa san cewa za ce wa umarce ka, an san komanda yake ne. Yawa wa eh hujja ce ta biyu wa amma qawlu man qala, amma wanda kuma yake fada ya kawo wata hujjar ta wato wanda ya saba maganar da take ta mafi rinjaye, yahtamal an yadhunna ma laysa bi amirin fala ihtisasa lahu bi hadhihi almas'ala bal huwa madhkurun fi ma law sarra, amma wanda yake fada cewa yahtamal an yadhunna ma laysa bi amir, zai ta iya yiwuwa ya zamanto yayi tunanin wanda yake ba amir din ba, ba mai umarnin ba, bai gane waye mai umarnin ba, umirtu wanda bai ki ba shine da al'amr, da al'amr bai zamanto shine yayi amr yayi umarnin, zai iya yiwuwa sahabi ya ce bai gane wanda yake umartar sa ba, fala ihtisasa lahu bi hadhihi almas'ala, babu sabani wannan bai kibanta da wannan mas'ala ba, bal huwa madhkurun fi ma law sarra, wannan wannan matsalar za a kawo ta ne idan da yayi tasrihi wajen fadan al'amr din, fa qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa huwa ihtimalun da'if, wannan barin ka sake koma wannan jumla, wa amma qawlu man qala yuhtamal an yadhunna ma laysa bi amir fala ihtisasa lahu bi hadhihi almas'ala bal huwa madhkurun fi ma law sarra fa qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa huwa ihtimalun da'if, wannan shi ma wannan tajwiz ne na aql, cewa ai ta yiwu ya zamanto shi sahabi da yake cewa umirna ko nuhina bai san waye mai yin umarnin ba, domin da za a tambaye shi yayi tasrihi balalle ne ce qala rasul amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza, cewa wannan ihtimal ne da'if, zai iya yiwuwa a ce sahabi bai gane waye yake yace umirna, a ce ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam, bai san cewa mai yin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancanta ya umarni bane, la'anna sahabi adlun arifun bil lisan, sahabi din nan adali ne, masani ne da harshen larabci wanda ake kafa hujja da maganar sa ne, fala yutiqu dhalika illa ba'da tahaqquq, ba zai yi ce umirna ba sai in ya tabbatar da kan cewa al'amarin umarni din ne, kuma wanda ya cancanta ya bada umarni din ne shine a tahaqquq, sai bayan ya tabbatar tukuna zai yi wannan. Na'am, o ba ba sahabi bane zai fada, to ai dama ai wannan yake duk muna maganar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, dama inda wanda daga cikin tabi'ine zai zo ya ce umirna, an umarce mu, ai an sunce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin nan, a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne, wannan yana da wahala sai idan an samu karina, haka zalika ma wanda ba tsala wanda bai fada, wanda yake ban fada, wanda yake sabanin aslul mas'ala, idan tabi'i yace minas sunna, in tabi yace minas sunna, shi ma za a dauke shi cewa marfu'un hukman ne, in sahabi yace minas sunna mun ce rajihi shine cewa wannan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, to idan tabi'i fa ya fada. Na'am, cewa minas sunna ne, marfu'u hukman ne, amma mursal ne, to amma shi ma wannan sai inda karina, domin wani lokaci tabi'ai suna itlaqin sunna suna nufin sunnar garinsu, kamar maganganun Ibn Shahab ana samun da yawa a cikin wannan, haka ma Imam Malik yakan faɗi haka, as-sunna allati la ikhtilafa fiha indana, abinda yake nufi da sunna shine sunna ta ahlul madina, sunnatu ahlul madina yake nufi. Ta su Rabi'a su Ibn Shahab duk suna fadan wannan sa nufin sunnatu ahlul balad. Sauraki sai in an samu qarina cewa ba suna nufin sunnatul balad suke nufi ba, suna nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar a shi ma haka da walau idza qalaha ghairu sahabi wajin ibn abd albar, shi ma duk wannan akwai ittifaq din akan cewa wannan marfu'un hukman ne, amma shi khilaf din ai kaga ba a sallama masa ittifaq din ba akan sahabi ma, to akan wani sahabi min babu aulaka a sallama masa, domin khilaf din yafi karfi ma a wajen wanda ba sahabi ba. Na'am, katin yau yayi yawa ko mu ƙara shi wannan babu. Wa min dalika, to min dalika menene min dalika din nan? Min dalika qawlu, ai ba cewa ni ina san mun ta dadin ba. Dalika yaudu ila madha? Al-marfu' hukman. Al-marfu' hukman. Wa min al-marfu' hukman, daga cikin abin da yake marfu'un hukman qawluhu, idan sahabi yace kunna naf'alu kaza, mun kasance muna aikata kaza. Falahu hukmun raf'i aidan kama taqaddam, shima yana da hukuncin raf'a, hukuncin dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gabata. Me bambanci wannan da wanda ya gabata? Duk takrir din ne. Wancan na farko da muka yi, na farkon karatun, farkon karatun da muka yi, min wa min amthalatil marfu', wa min amthalatil marfu' min al-hukmi al-marfu' min at-taqriri hukman. Kafin min as-sunnati, kuma farkon karatu din da muka yi, farkon abin da muka fara yau na karatu ne. Ina son ku karanta wannan wanda muka fara karatun sa yau da kuma wannan wanda muke wannan fakrar ta yanzu. Dome bambancin sa da wannan? Ba bambanci. Ki me yasa bambance su? Yace shi ma yaro yake masa wannan dalika. Kun ɗaya ne dan me zai faɗa? Dan me zai bambance su? Ahsan, saboda wancan ya ce fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam kunna naf'al kanu yaf'aluna kaza fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma yace kunna naf'alu kaza, bai ce da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan. Yawwa, shi wancan kun gawo ta idi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka wancan ya samu hukuncin raf'a wabi, amma wannan bai yi ta idi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, mun kasance muna aikata kaza. Saboda haka wanne ne yafi kusa ya zama tumar fu hukman na farko din wanda aka faɗi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, sabanin wannan kama taqaddame shi a wannan ya ishara ya zuwa ga matsalar kamar yadda yake sabanin tsakanin al-jumhur da kuma ahlul usul. Sa Abu Bakar as-Sayrafi sun ce laysa lahu hukmun raf'i, da Ar-Razi daga cikin Hanafiya ko, to wannan ma min babu aula, wannan shi ma ya zama tuba shi da hukuncin raf'i, amma ahlul hadith, a wajen ahlul hadith lahu hukmun raf'i, wajen malaman hadisi. Wa min dhalika, yana daga cikin al-marfu' hukman an yahkuma as-sahabi ala fi'lin min al-af'al, sahabi ya hukunci akan wani aiki daga cikin ayyuka, bi annahu ta'atun lillah, cewa da'ar Allah ce, aw li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aw ma asiya, ko yace wannan sabo ne, ka kauli Ammar, kama Ammar yace man sama al-yawma alladhi yashakku fihi faqad asaa abul qasim, wanda ya azumin ranar da ake shakka a ciki ya saba ma Abul Qasim, kamar yace ne na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawm yawm ash-shakk, shi ma wannan min al-marfu'i hukuman kamar wanda aka yi kiran sallah ya fita daga masallaci Abu Hurairah ya ce masa amma hadha faqad asa abul qasim wannan shi ma lahu hukumul raf'i gaskiya ban rike ta ba babu shine amma hadha faqad asa abul qasim daga cikin munafiki wanda aka kira sallah abin nan akwai ma hadith ne cewa wanda aka kira sallah bai tsaye sallah ba ya fita daga cikin masallaci gaskiya ban rike lafazin hadith din ba فلهذا حكم الرفع ايضا وان ما يلا ده حكمين المرفوع لان الظاهر دومن ظاهري شيني ان ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم دومن wannan zahiri shine cewa wannan yana daga cikin abin da ya fahimce shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya fahimce shi ba kai ya karbe shi yarwayto shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to aw tantahi ghayatul isnadi ila sahabi kadhalik ko kuma gayar isnadin ta tike zuwa ga sahabi kamar haka ai mithlu ma taqaddama fi kauni lafzi yaqtadi at-tasrih cikin abin da ya gabata na cewa lafazin yana hukunta tasrihi bi anna al-manqula huwa min qawli as-sahabi aw min fi'lihi aw min taqririhi ya zamanto cewar abin da aka ruwaito yana daga cikin qaulus sahabi ko aikin sa ko taqririn sa wato kamar yanda yake na marfu ya zamanto lafazin tasrihin sa lafazin sahabi ne amma hukuncin sa hukuncin marfu ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma sahabi za a iya masa haka ya zamanto lafazin tabi'i ne amma hukuncin sa hukuncin mauqufi ne akan sahabi na qaulun sa ko fi'lin sa ko taqririn sa ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه بدك ابن ده gabata ne zai zo masa ba zai iya zuwa ba kamar yadda aka yi tafsiri na wajen al-marfu din bal mu'zamu sai dai mafi yawan sa wat-tashbih la tushtaratu fihi al-musawatu min kulli jiha in aka yi tashbihi ai ba sai ya zama to an yi daidai wa daidai ta kowace fuska ba in kama da wani ba daidai bane ba kama da wani ba batawa ne wato shine abin da yake so ya ce mana wannan usulu ne hadisi shi yasa kuke ta jin waqila kaza wa ujibu bika dalil da raddi to alhamdulillah la yanzu duk wannan abin da ne duk bai recording ba a cikin nan na'am fahajjir bis sala'i fa salli salata fil hajira to al hajira din shine farkon zawal abin da sai aka ce mata al hajira saboda mutane suna hijira a lokacin ma'ana suna gudu daga waje suna koma cikin gida saboda zafin rana shi sai aka ce mata al-hajira min awwal al-mukhtar ba amma wannan abin nan a Amina ne yaje ya ce masa ai in kunta turida sunna fa hajir bis sala Amina amma wannan ai akwai wanda suke mutlaqan yana nan a ciki in banda lokacin da yake shiddatul sayf ai shiddatul har idan shadda al-har fa abridu bis sala aw tantahi ghayatul isnad kuma can baya dan cewa thumma al isnad imma an yantahi ila annabi sallallahu alayhi wa sallam tasrihan aw hukman kaga wajen min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw yantahi ila as-sahabi kadhalika aw yantahi ila as-sahabi tasrihan aw hukman min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi shi yasa yace kadhalika din to amma kadhalika din dishi yasa ne yace maka ba lalle ne ya zamanto tasrihan wa hukuman ba eh ba lalle ne ya zamanto dukkan tafsirin da yazo a wajen al-marfu a wajen marfu ya zamanto yazo a wajen al-mawquf ba domin shine ake ta kama da wannan ba wani din ba
eh
wato isnadi wannan taqsimin taqsimin isnad ne ka san mun yi taqsimin hadisi ya zuwa ga za a iya taqsimin hadisi bi itibari ta'addud al-turuq ko ya zamanto yana da hanyo yana da asanid banda suke masu yawan gaske shine al-mutawatir ko kuma yana da asanid iyakantattu shine ahad sannan muka kassama hadisi ya zuwa ga wanda yake al-maqbul wanda za a iya kafa hujja da shi da kuma wanda yake al-mardud wanda ba za a karbe shi ba to yanzu kashi fuska ta uku na kasan hadisi shine mu yanka mu kasa hadisi ya zuwa ga ina isnadin sa yake karewa yana karewa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto marfu ko yana karewa ne ga sahabi sai ya zamanto mawquf ko yana tikewa ne ga tabi'i sai ya zamanto marfu to wanda yake tikewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake zai zamanto sarihatan ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi ko kuma hukuman ne wato qaulin sahabi ne amma ake ba shi hukuncin mantaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam to ko kuma ya zamanto man ya tike ga sahabi to wanda ya tike ga sahabi shi din ma shi ma akwai qaul akwai fi'il akwai taqrir amma akwai tasrihi akwai hukuman ba lalle ne ya zamanto a kowanne za a samu wannan ba kamar yadda aka same shi a wajen na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar abin nan ba za jone ne eh ba gani da ke jone maganar ba yanzu wannan labarin da muke yi da malam nabil kai baka nan tare da ka koma can thumma al-isnad kuma wajen thumma al-isnad oh na kwace maka littafin ka ko ungo duba ka gani thumma al-isnad gashi nan safa ta 76 wannan jan rubutun karanta shi a kyale bakin karanta jan kawai aha to kaga in ma ta farko kenan ta biyo to kuma can karshe au yantahi ila sahabi kadhalika to kadhalika me yake nufi da kadhalika eh min ko qawli ko fi'li ko taqrir ahsan na'am shine aikin sahabi ko maganar sa mawqu'i shine mawqu'
kamar yadda kuma da yake kullu na an kaza sai yace mun kasance da
Allah
eh inda zanto wato wannan ne so yace ina so bambanta shi da ina so bambanta mu da wannan
da kuma wancan da kace
na aikin
sa yawa to ai shine aka ce wannan da yake cewa kullu na fa'alu kaza mawqufi ne lafzan lafazin aikin sahabbai ne su ne suke yi ko ba haka ba mawquf lafzan amma marfu hukman hukuncin sa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu taqrir ne an gani shi yasa ake cewa al-mawquf lafzan al-marfu hukman amma wancan na karshe da ya kawo yantahi ila sahabi shi wannan mawqufun ne lafzan wa hukman shine kamar a ce anna aliyan annahu fa'ala kaza
to da wurin da ka ce ai nan bai yi aiki da
yawo eh
idan ba ai aiki da yawo ne ba zai zama marfu'i hukman
zai zama to marfu'i hukman saboda nafsu shay in dai sahabbai suka ba sa itlaqin lafazin sahabbai suce mun kasance muna kaza face suna nufin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da tabi'i ne zai ce kanu yaf'aluna kaza to wannan zai iya zamantowa kan cewa wannan wani abu ne wanda yake sahabbai suka sun zo su samu sahabbai suna yin wannan bayan tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibrahim an-Nakhai yake cewa kanu yusirruna bismillahir rahmanir rahim wa amin wa rabbana wa lakal hamd wa du'aul istiftah. Ibrahim an-Nakhai yake fadan wannan. To haka wannan za ta ce wannan sunna ce marfu hukman ne, shi abin da ya samu sahaban da ya gani na Kufa abin da suke yi kenan. To amma ba za a bashi marfu hukman ba, tunda shi tabi'i ne ya fadi wannan. Amma da sahabi ne zai ce mun kasance muna yin kaza, to wannan sai a bashi hukuncin al-marfu. Na'am.
Kun ga shi wannan karanta dan wasu aka wata
musu.
Na cewa a kawo a gida musu ba.
Na'am.
Wanda zan ka kasa da wannan. Wanda ba ai ba. Wanda wanda ke cewa na mun na wata da gana ra ki hadi. Wa in idafatan ara.
Wa in idafatan ara. Na'am. Shi ne wanda ba a kawo idafa ba, a kawo zamanin din ba ba. Shi yasa ya kawo wa in din ne. Dan ya nuna kan cewa wannan mas'alar al-khilaf fiha qawi, amma shi ya rinjaye da cewa koda babu idafa ga zamani din, shi ma duk wannan hukuncin rafu ne. Wa in idafatan ara, ay wa in ariya anil idafa, wa in ara anil idafa ila zamani nabi sallallahu alaihi wasallam.
Eh? Ana
kawo misali. Ah, kawo misali da ni.
Na karanta
kariyar.
Eh. Amma zai karanta ko wani zai kawo hadisi.
Ko ta ta gani to kuma sai ya kaina to abin da yasa, saboda kamar yadda nace muku wannan matsaci usul usul hadith hadith yawanci daga cikin daya daga cikin masail na usul abin da suke yi suna gina su ne akan al-adillah aqliya ko al-adillah lugawiyya, abu wanda yake a bisa wazin sa na lugha wace dalala yake bayarwa, ko kuma a bisa tajwizin sa na aql me yake bayarwa. Shi yasa zaka ga sun kawo abu su ce jaizun aqlan wa waqi'un shar'an, ya halatta zai iya yuwa a hankali kuma ya abu. To shi sai a kawo maka misali, amma akwai wani abin da zai zamanto kan cewa jaizun aqlan amma kuma ghairu waqi', da zamanto waqi' ba. Sai da yake ni na da ɗaya da barin usul da nura nan ya sani, ya san cewa ba na muraja wa usuli ne. Misalai ɗin zuba zan iya kawo muku su yanzu ba. Amma waɗannan gaskiya kamar wajen kunna naf'alu kaza ba tare da an yi idafa daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, khilaf ɗin ya fi ƙarfi kan cewa ba sidatul raf'i ba ne. To, sai mu tsaya nan ko subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sai ake sayar da wannan.